kwi ba me bin ku dole cewa kwi amma akan kudi kun tattara kwayoyi kuna shaka ma ku zanta bobi to yan wana ku ji ku gyara hali ku bar shan kwayoyi akan kudi gargadi ga rai ku yan wana masu tura ma di rai ku saurara gargadi ga rai ku yan wana masu tura ma di rai ku saurara zancen ma di rai nan gaskiya ta dau mana wanda da ba su shan kwaya yau duk sun gama shan akan kudi ba zargin ku nake ba what I'm trying to say is a piece of advice gargadi mu bar shan kwaya in za mu ture icen domin lafiyan jiki gargadi ga rai ku yan uwana masu tura ma di rai ku saurara gargadi ga rai ku Shan whisky ma fa ai ba ta da kyau ashe shan giya ba ta da kyau diri-diri ma ba ta da kyau shan gulja ma fa ba ta da kyau yan uwa na ba ai lalle mu daina gargadi ga rai ku yan uwa na masu tura ma di rai ku saurara gargadi ga rai ku yan uwa na masu tura ma di rai ku saurara
Binda ya ke damuna shine wai so so ba su zo wai ikele siya ba za su zo su ma Allah ibada ba akan kode so manta da alalin so to yan uwa na ku yi nazari ku tuna cewa Allah ke ba ku dama to yan uwa na ku yi nazari ku tuna cewa Allah ke ba ku dama
gargadi ga rai ku Bale su yi tunanin zuwa Ikilisiya Duba wahalan da kuke sha a kan tudu in kun dawo kudaden sai da gun mata ku tara yan mata a gidan giya har da su ma suna tashan kwaya gargadi ga rai ku yan uwa na rayuwar duniya ta na wucewa gargadi ga rai ku yan uwa na masu tura ma di rai ku saurara gargadi ga rai ku yan uwa na masu tura ma di rai ku saurara why shall I profit you to get the world and then at last you lose heaven because of money you are putting your life in a risky system my brother repent ku bar shan kwaya ku bar shan wiwi ku bar shan hayaki har ma da whisky almasi una kira ku bar shan kwaya ku tawo ta sauri don samun ceto gargadi ga rai ku yan uwa na masu tura ma di rai ku saurara gargadi ga rai ku yan uwa na masu tura ma di rai ku saurara lalle masu shan hayaki ba wai masu ture kice ba ne har da yan uwa mu a gida especially yan mata su ma sun shiga harkan shan kwaya har da hayaki to yan wana ku ji ku saurara rayuwan ku yau fa na hasari